yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da farautar waɗanda suka sace tsohon sakataren gwamnatin tarayya Chief Olufolaye da ke zama shugaban jam'iyyar SDP a yanzu. Yanzu haka 'yan majalisar tarayya da kuma jiyoyin jam'iyyar SDP sun ma buƙaci shugaban ƙasa da ya gaggauta ɗaukar matakin ganin an ceto tsohon sakataren gwamnatin Najeriya. A wajen taron manema labarai a yau Lafadar jihar Adamawa, ɗan majalisar wakilai tilo na jam'iyyar SDP Honorable Kwame Tibetus Lawori ya bayyana takaicinsu game da sace shugaban jam'iyyar da yanzu haka ma ya shafe kwanaki ba a san inda yake ba. Kuma kamar yadda bayanai ke nunawa, waɗanda suka yi garkuwa da tsohon sakataren gwamnatin tarayyan Olufolaye na neman da a basu miliyan 100 a matsayin kuɗin fansa. A wajen taron manema labaran, ɗan majalisar wakilan ya ce abin takaici ne da aka sace wannan dattijo mai kimanin shekaru 77 a gonarsa da ke Ilajo a Kure ta Arewa a jihar Ondo. A don haka ne suka buƙaci shugaba Buhari da ya aina dokar ta ɓaci game da yadda ake garkuwa da jama'a ana neman kuɗin fansa.
Muna kira ga gwamnati ta tashi takanan ta tabbatar an samo shi, an sake shi, ya koma ga iyalinsa, kuma su tabbatar cewa irin wannan abin bai sake aukuwa ba. Wannan abin da ya faru nan ba daɗin ji, kuma abin takaici ne a ce mutumin a irin wannan shekaru 77 yana gonansa, an ji an sace shi, sannan ana neman diya a biya.
Kuma majalisa ne za ku yi kan batun sace mutane da kuma garkuwa da mutane ana neman kuɗin fansa, ne za ku yi?
Wannan kasan akwai dokoki a ƙasa, kuma sai dai a sake dubi dokokin. Dokokin sun isa ko za a yi musu gyara? Wannan shine kadai abin da aikin na majalisa zai, amma dukkan aiki ya koma ya dangana ga gwamnati executive. Su ne wanda ya kamata in sun gyara rayuwar jama'a zai rage irin wayannan sace-sacen mutane da ake.
Ita ma ana ta tsokacin irin majalisar dokokin jihar Adamawa, kuma shugabar marasa rinjaye a majalisar dokokin jihar Honorable Justino Badenko ta nuna takaici ne game da yadda ake samun yawaitar garkuwa da mutane ana neman kuɗin fansa.
Wannan abin da ya faru dai abin takaici ne, kuma muna roƙon gwamnati ta yi hanzari ta ɗauki matakin da ya kamata don a sake wannan dattijon. Gwamnati ta sake ƙara ƙarfi ta ba ma'aikata abubuwan aiki, ma'aikata masu tsaro, ta kuma taimaka ma matasa da ayyukan yi. Duk wa'annan in an ba su zai hana sa kwaɗayin su akan cewa in suka kama wane za su samu miliyan 100 miliyan 50.
A rayuwarsa ta siyasa, baya daga shugabancin jam'iyyar SDP Olufolaye ya ma taɓa takarar shugabancin ƙasa. Haka nan mako ya taɓa riƙe muƙamin ministan kuɗi, kuma tun wancan lokacin ne ma Falayen ya koma a Kure babban birnin jiharsa ta Ondo, wanda kawai yanzu ma ba san inda yake ba tun bayan da aka sace shi. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.